Rundunar gamayyar tsaro ta JTF da ke aikin tsaro a yankin Niger Delta ta nunar da irin kokarin da take yi wajen aikin wanzar da tsaro a yankin na Niger Delta, musamman ma ganin cewar zaɓuɓɓukan shekara ta 2015 na gab da zuwa, da daman jama'a dai ba safai suke gane batutuwan da suka shafi tsaro ba akan ruwa. Bisa la'akari da cewar koda a lokacin zaɓuɓɓuka akwai maganar kai kayayyakin aiki da dai sauransu, domin ganin cewa al'ummomin da ke cikin bakin ruwa su ma sun kai ga yin zaɓe. Dangane da haka ne ma rundunar gamayyar tsaro ta JTF da ke aikin tsaro a yankin Niger Delta ta bayyana irin kokarin da take yi domin tabbatar da tsaro, musamman a kan ruwayen yankin na Niger Delta. Ga ma abin da kakakin rundunar gamayyar tsaro ta JTF Lieutenant Colonel Anka Mustafa ya shaida mini.
Mun samu nasarori masu yawa. A cikin nasarorin mun kama mayan jirage masu ɗaukar mai ta bayan fage jirgi guda 55. Mun kama jirage ƙanana guda 200. Mun ƙona illegal refineries 50. Jarka-jarka da drum-drum sun kai Dubai waɗanda muka kama. Dama muna da gunboat masu ɗimbin yawa, kuma defense headquarter ta yi muna alƙawarin guda 30. Yanzu dai an turo muna wasu gunboats a nan. Kuma cikin ayyukanmu shine mu tabbatar da tsaro ko kuma tsarewa na teku ko kuma na creeks a nan Niger Delta.
Haka zalika, waɗanda ke da halayen sace mutane don garkuwa da su, rundunar gamayyar tsaro ta JTF ta ce tana cimma nasarori da dama a kansu.
Sannan cikin mayan nasarorin da muka samu a gefen garkuwa da mutane, mun kwato mutane kamar 5 manyan mutane. Aikin dare da rana ne ake yi, muna patrol dare da rana cikin gehen teku, cikin teku, cikin creeks, cikin gulabe da kuma akan tsibiri. Akwai Chief Inengite Netabai wanda aka kama a Otoike a nan Obia local government a Bayelsa. Akwai mai girma Royal Majesty Augustine Ebikeme JP, shi sarki ne a Kokori a Delta. Sannan akwai kanwar minister ta kudi Mrs. Osio Agama wadda aka kama a Port Harcourt, aka je da ita a Buguma. Sati ɗaya muka yi ana kokarin fito da ita. Sannan akwai Madam Patient Agbani da kuma Florenta Falko.
Matsalolin tsaro dai a Najeriya matsaloli ne da ke ci gaba da ciwa hukumomin tsaro tuwo a kwarya da ma 'yan ƙasar ta Najeriya, musamman ma bisa la'akari da yadda gwamnatin Najeriya ke nuna cewar tana ware makudan kuɗi domin aikin samar da tsaro, kuma tsaron bai samu ba kamar dai yadda 'yan ƙasar ke faɗi. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.